Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin abar ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Babban birnin kasar Ukraine ya maido da hasken wutar lantarki a mafi yawan sassan birnin jiya Juma'a, kwana guda bayan da Rasha ta kai harhara da makamai masu linzami a fadin kasar, wanda ya lalata kayayyakin more rayuwa da tashoshin samar da makamashi. Shugaban rundunar sojin Kiev, Serhiy Popko, ya ce an maido da wuta da ruwa a babban birnin kasar. Amma ya ce kusan kashi 30 cikin 100 na mazauna birnin har yanzu na'urar dumama gida ba ta aiki. Ya ce ana ci gaba da aikin gyaran. Hukumomin Ukraine sun ce an maido da wutar lantarki gaba ɗaya a yankin Odessa da ke kudancin ƙasar. Kuma kashi 60 cikin 100 na mazauna birnin Kharkiv ne bi mafi girma da ke fama da ɗaukewar wutar lantarki sun dawo kan layi zuwa jiya Juma'a. Dai hukumomi sun ce babbar barnar da aka yi wa samar da wutar lantarki na ci gaba da wanzuwa a yankin Kharkiv da yawa da kuma yankin Jitomir da ke arewa maso yammacin ƙasar. Harin makami mai linzamin na Rasha ya kashe akalla mutane 6 a ranar Alhamis a Ukraine tare da lalata muhimman wurare a fadin ƙasar. Wata mahaukaciyar guguwa da aka yi wa lakabi da Freddy na kan hanyar sake afkawa gabar tekun kudancin Afirka da sanyin safiyar yau Asabar, bayan da ta kashe mutane akalla 27 a kasashen Mozambique da Madagascar tun bayan da ta fara sauka a watan da ya gabata. Daya daga cikin guguwa mafi karfi da aka taba samu a sashen kudancin duniya, Freddy na iya karya tarihin guguwa mafi dadewa a jawar hukumar kula da yanayi ta duniya, wacce ta ce guguwar ta kwanaki 31 a cikin 1994 tana rike da tarihi na yanzu. An sanya wa Freddy suna ne a ranar 6 ga watan Fabrairu, kwanaki 33 da suka wuce. Fiye da mutane 171 ne bala'in ya shafa bayan da guguwar ta ratsa a kudancin Mozambique makonni 2 da suka wuce, inda aka yi ruwan sama da ambaliyar ruwa da ta lalata amfanin gona da lalata gidaje, a cewar hukumar jin kai ta Majalisar Dinkin Duniya OCHA. Hukumar OCHA ta faɗa a jiya Juma'a cewa adadin mutanen da Freddy ta kashe na baya-bayan nan 27 ne, 10 a Mozambique da kuma 17 a Madagascar. Iran da Saudi Arabia sun amince sake bude ofisoshin jakadancinsu bayan shekaru da aka kwashe suna zaman doya da manja. Kasashen biyu sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya Juma'a dangane da wannan matsaya da suka cimma a wani zaman sulhu da China ta jagoranta. Kafofin yaɗa labaran China ba su ba da rahoton wannan yarjejeniya ba. Ko da yake cimma wannan matsaya zai zama abin alfahari ga hukumomin Beijing. Kafofin yaɗa labaran Iran sun wallafa wasu hotuna da ke nuna yadda zaman sulhun ya wakana a China. Hukumomin Saudiya ba su ce uffan ba a lokacin da kamfanin dillancin labarai na AP ya yi kokarin jin ta bakinsu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga kasashen Afirka da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar kwalara, wanda a cikin shekarar da ta gabata ta kashe sama da mutane 300,000 a kasashen Afirka 12, fiye da rabin waɗanda suka mutu sakamakon ɓarkewar cuta a Malawi da ya kafa tarihi. Hukumar lafiya ta duniya da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Afirka sun gudanar da taron gaggawa na kwanaki 2 kan cutar kwalara a wannan makon a Malawi tare da ministoci daga kasashen Afirka 14. An kammala taron na kwanaki 2 jiya Juma'a tare da yin kira ga kasashen da su ɗauki kwararan matakai wajen inganta harkokin ruwa, tsaftar muhalli da kiwon lafiya tsakanin al'ummarsu. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Wani yawon 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 wani jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na abari ya huce
wanda ba su iya bagada ke cewa shike kawo da rabon wani
Baba barka da kasancewa tare da kai a cikin wannan shirin.
Barka ka je Murtala ya kokari.
To alhamdulillah ka san da mun ayyana cewa watakila wannan mako ma za mu tafi hutu to sai dai saboda zabe da muke hasashen za a yi na gwamnoni da ƴan majalisun jihohi.
Gashi kuma ta leko ta koma.
To a ba ta leko ta koma ba ka san dai yanayi da kuma tsare-tsaren harkokin gwamnati.
Shi din ke da ai a wannan makon dai ta leko ta koma.
A ta leko ta koma don naga ka kudurin aniyar ka wani shafewa a gida sai aka ce maka taso an daga zabe don haka ka dawo. To baba bari mu soma wannan shirin da gaisuwar taya murna da fatan alkhairi zuwa ga abokin aiki wato dan jarida kenan Bello Abdullahi Abubakar Jayi na gidan rediyon Vision FM Sokoto saboda aure da inda ya angwance da amaryarsa Faiza Murtala Auru Kaina. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya da hakuri a tsakaninsu da kuma zuri'a ɗaya ba.
Amin.
Haka kuma ga gaisuwar taya murna ga ɗaya abokin aikin wato Musa Yusuf Sanyin nan shi ma ma'aikaci a gidan rediyon Vision FM Sokoto bisa samun karuwar ɗan namiji da ya samu a wannan makon. Taya murna ga uwar gidansa Hajaru Muhammad Lamido da fatan Allah ya raya yaron da aka samu kuma ya bada wato sauran zuri'a ɗaya ba a kowane lokaci.
Amin, sun ma amin. To sai dai wannan sako daga ainihin kungiyar Jidda Ladies da ke birnin Accra, wato kungiyar mata ta Jidda Ladies kenan a birnin Accra, suka ce suna yi wa ɗan uwa da abokan arziki wato godiya waɗanda suka zo suka taya su taron murnan maulidi na Annabi da suka shirya a birnin Accra. Da fatan Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya bada ladan wannan aikin zumunci da aka yi.
To amin summa amin. Lalle a san an ce zumunta a kafa take.
Kwarekwa.
To bari kuma mu yi jaje da kuma ta'aziyya ga Malam Uzairu Hassan Sanyinna, wanda Allah ya bashi haihuwar ɗa namiji, to amma kuma yaron ya koma. Muna addu'a da fatan Allah ya bada hakuri ya kuma bada wasu rayayyu masu albarka.
Amin summa amin.
Madalla baba, yanzu kuma bari mu shiga babin mu na gaishe-gaishen sada zumunci na filin Abar Yahuce, inda zamu fara da Aliko Auta Kafinta Iyalwa Gindin Akwati Barkin Ladi da Madaki Dubere Bama da Amar Yarsu Hawwa Ardo da kuma Lawal Fukar Mata, sai kuma sakon gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Muhammad Unity Darazo da Comrade Isa Muhammad Agwarmaji da Muawiya Musa Musawa da kuma Nura Abubakar Gidan Abba da Ibrahim Muhammad Zuru da Isa Lawan Girgiri da baban gida Bangis na fada. Dukanku sako ne da muka samu daga Malam Sani Gulle Kampala, Malam Madori Jihar Jigawa. Sai kuma gaisuwar filin Abar Yahuce zuwa ga mai martaba Sarkin Bade Gashuwa Alhaji Abubakar Umar Suleiman da mai girma Lawanin Girgir Alhaji Muhammadu Kurso da Yariman Girgir Alhaji Muhammadu Gagiyo da Wazirin Girgir Malam Maina Cilum da Wamban Girgir Alhaji Babangida Girgir da Jerman Girgir Alhaji Musa Hassan El Badawi da Galadiman Girgir Alhaji Lawan da Gure da Madakin Girgir Alhaji Muhammadu Mansur da dai sauran dukkan masu riƙe da sarauta ta Girgir. Haka kuma gaisuwar filin Abar Yahuce zuwa ga askira mai hula da kuma limamin masallacin unguwarsu Alhaji Malam Uba Adamu Askira, wanda shi ma Allah ya kaddari ya aurar da ƴarsa Ruqayya da angonta Mu'azu Musa. Sai kuma gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Alhaji Umar mai hula askira da kuma mata masu haɗin kai Maimunatu Aliko Auta Kafinta Yalwa da Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Lawal bin Hambali da fatan dukkan su suna lafiya.
To sai kuma gaisuwa a Maryam Huce da ta fito daga Mallam Imran Madaha a garin Bakuke nan a arewacin kasar Ghana. Yace gaisuwarsa ta farko tana zuwa ne zuwa ga Zahiruddin Falasu Rijin Lemu da kuma Ali Sarkin Yaki da Tajuddin Imran Madaha da Garba na Hali Kamba Birnin Kebbi da Tukurfi MC Remawa. Sai kuma Mansur Baba Wuro na fada da Imran Ladan Makiri da mai ɗakin sa Hasiya matan Imran Madaha Bako da sauran al'umman garin Bako, kuma yace Bako Allah dawo da zaman lafiya a wannan gari mai albarka. To sai kuma wannan gaisuwa ta abar ya huce zuwa ga kungiyar mata ta Jidda Ladies kenan, musamman Aunty Minty wato Hajiya Muni Alaju Mamar Papa Angola kenan da kuma Hajiya Ayi gidan Ahmadu Kano daga Dakuma da kuma Hajiya Mami Idon Bob wanda suka taya ko kuma suka godewa al'umma a baya. Muna kuma dauke da gaisuwa abar ya huce zuwa ga Dr. Salihu Bakari Girai, wakilin makarantar Adamawa, da Abubakar Audu Jimeta, da kuma Sumaila Njabori, da Bello Abdullahi Njabori, da Malam Hayatu Girai, da Hussein Master, da kuma Yusuf Kushishi, da Dr. Ladan Salihu Bardin Kudum Bauchi, sai kuma Captain Misbahu Salihu Bakari Sarkin Dawakin Girai, da Dr. Ahmed Muhammad Mustafa Hakimin Girai, kuma Ubandoma na Adamawa. To da fatan sun tashi lafiya.
To ma da labar bare mu karasa wannan bangare na gaisuwar mu da wannan gaisuwa ta abar ya huce zuwa ga Hajara Gidado Tepo Fulani Gindin Akwati da Binti NNPC Depo Rakiyan Isa Dan Fulani da Raunat Isa Muhammad da Habiba matar Jeci Love a Ji Kaduna da Fatima matar Kawu Mai Ruwa Bajoga da Khadija matar Mai Kayan Miya Gombe da Amra Ibrahim SD Kulfa Zaria sai Hawwa Umar Garuwa Gindin Akwati da Fatima Alhaji Kabiru PR PRO Gindin Akwati da Biba da Maryam matan Alhaji Babaji Gindin Akwati sai Lubabatu matar Shehu Papa Doron Babuje sai Fatima da Hafsa yaran Aliku Auta Kafinta Yalwa sai Maman Zahatu Mai Kifi Yalwa da Maman Murja Yalwa da fatan dukkan su dai suna lafiya. Sai akwai Alhaji Salihu Mai Agogo Kauran Namuda da Abdulsamad Muhammad Salihu da Injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya Baban Afan da Alhaji Mele Yusuf Fari da Lawal Hambali Dan Silba da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Usaini Dan Gutekara Suwa sai Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Nasiru Musa Adabka da Bello Dan Madani Mai Kayan Kamfarci da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Mala Abu Kaura Mutum Abun Tsoro ne da Abdullahi Mai Shayi Bakin Kasuwa Kauran Namuda karshe da Alhaji Buhari Mai Shago Bakin Kasuwa Kauran Namuda. To baba bari mu dan je mu dan sarara mu shakata kamin mu je ga lokacin ko kuma bangaren mu na labari.
Gaskiya ka san akwai wasu masu rare da suka ce bin ya kamata waƙoƙin da su yawa so insha Allah yau za su sha waƙe sosai.
To shikenan baba.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tana jirgin binnin yamani shin jirgin binnin ingila to ja ka da italiya in ya dan foka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke sai yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike anan ga cikin Lagos kuma ga Badshin ga Laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne jirgin zama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kaliya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba naku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna sai kwalta ma keke a kauye da cikin birni gari motocin talakawa dan su hawo mutakar in ba kan labiya ye ka shao magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ba magani talakawa shi in kun tuna gwamnati sai mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan dai ayan talakawa an kai watan watan in kun tuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata Majalisar Dinkin Duniya muna da wakili a can kuma Paris akwai ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italy akwai ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador aikin talakawa sun ka tai don su kulla zaminci mu da su. Talakawa shi in kun tuna gwamnati na mana kokari in dare yayi dai in kun tuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura guri in hanyar ma
kuma dalla baba yanzu kuma zamu shiga bangaren bada rahoton labaranmu na nishadantarwa kenan
na'am
bari mu fara da wani labarin
to
na wani dan gwari dan gwarin dan sanda ne
na'am
irin yana da aboki haka irin alhaji haka a cikin gari haka to ka san yanayin zamantakewa ranan sai kuma alhajin da yana yi ma dan gwarin kyauta shi dan gwarin dan sanda to alhaji yana masa alheri sosai kuma yana ganin cewa shi dai yana da aboki
dan sanda
ranan sai ta dan faru a tsakanin dan alhaji da wani abucin sai yan sanda suka zo aka ce lalle za a kama dan alhaji alhajin yayi yace da Allah sai hakuri kace kuma da aka zo kamin fa haɗe shi wannan dan gwarin
ikon Allah
abokin nashi
lallai
to yadda ga abin nan sai yace yayi aka ce a lalle sai an tafi da yaron nan charge office sai alhaji yace sai yayi da dan gwarin sai ga ai dai babu matsala dai
sai ga aboki na
sai bude baki yace to shikenan babu matsala kuna iya ku tafi da shi ai shi ya unhwanin wato kai abuta da biri tunda dai ni ina yi abuta da biri to duk wanda ya abuta da biri to sandan shi ba ta makalewa
Allah sarki
ba wai yace ya abuta da biri ba ai yana ta
haka wannan karin magana
sai ce to tunda dai haka ne ya gaina da aboki yace to shikenan a tafi kawai ba matsala ai duk wanda ya abuta da biri sai sandan shi ba ta makalewa a sama
to
shi wai karin magana ne yana nufin wai duk wanda ya abun nan wanda yake da wa'ajin dimuru aka ce wani shi to shi
ga yawa
to kai dan gwari ashe abin ya tabo shi
to
biri sai kalli alhaji sai alhaji wato ka rufe ni ne biri ke da ka rufe ni biri ne da kai abuta da ni biri ne
a'a
da ta shike nan bari mu je charge office kai bayanin ni biri bai ka bayar daga kuma zaka bayar da biri ne kai yan gwarin ba wata ta ishe su sosai ba yanzu baka karin magana kusa ga dan gwari kai karin magana kusa ga dan gwari zaka kwana a ciki
ko Allah iko Allah wato ya dauka shi ne biri
ya dauka wani shi ne biri
yana da woki da biri wato ka san Hausa wani sa'ilin tana da wahala
kare daga shi haddi ga wanda baba Hausa
wato an yi daga asibiti ne wani dan arewa ne yaje daga Lagos
to
ana kiran shi Salihu Munjibar
to
ka san akwai gari da ake kira Munjibar
arewa ne
arewa ne ina ko katsina ne ko idan ne na manta ne amma a arewa ne
ba Kano bane ko Kano ko katsina ne ko
a arewa ne dai to Munjibar ita ko wannan nurse din da ta dauki takaddansa
bayanan
za ta kira sunan shi ya shiga ya ga likita
yace
Salihu Mujibiri yace ga yar iska
wai Mujibiri
ana Mujibiri tana Mujibiri
Allah sarki baba na ga jili tana daga mana hannu saboda haka anan zamu dasa aya a cikin wannan shirin sai dai mako na gaba Allah kai mu a kasance tare da mu yanzu kam a madadin
baba Yakub Makeri
Murtala Faruk Sanyin nake fatan mu kasance lafiya assalamu alaikum warahmatullahi kuma da fatan mu karshen mako lafiya
Sarkin Sudan jikan azanni da duniya halalla Bubakar kuma da Hassan ne da duniya lafiya
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.
Lana ya cha maraba, muni mai kyau kyawa maraba, ya zo wurino jiyara, muni mashi kyau kyawa maraba, ya zo wurino jiyara,
muni mashi kyau kyawa maraba,
ako zakwato yayi jiyara,
muni mashi kyau kyawa maraba,
ako bandu da ya zabka,
muni mashi